من لسان يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومسلمين تيجا بدا كراتون دمكي أسكوانا لتاهم البركة فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد كم من يومنا 20 دبقي غواتن ذو الحجة هجرة من زالة صلى الله عليه وسلم أنا دتبو تدري ودد 40 دبيو wanda ya daidai da kwanan wata bakwai watan takwas miladiya na da 2021. Sati da ya gabata muna kan maganar wazira Abu Muzaffar idan ban mance ba. Haka ne ko? Na'am, haka ne. Salar ne tattahin nobel son waye shahi na 53 56. Na'am. Wa qawluhu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan gaba nan muka kwana fadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, cewa lalle Muhammad sallallahu alaihi wa sallama abduhu, bawan Allah ne, wa rasuluhu, manzon shi ne. Aiwa shahida bi zalika, mutum kuma ya shaida da wannan. Wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyyati tikraril amil, kuma wannan gaba wa anna muhammadan abduhu wa rasulu an raba shi ne, an gama shi da abin da ke gabanin shi. Shi ne mene? Ashhadu an la ilaha illallah, ku la ilaha illallah, dan sai aka raba shi da shi. Ala niyyati tikraril amil, abusaniyam kokkoma wanda yayi aiki. Maka da kace ashhadu an la ilaha illallah, kuma kace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sai kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ma'na al-'abd, ma'na bawa anan huna al-mamluk al-'abid, wanda aka mallaka, al-'abid, wanda yake bauta, ismul fa'il. Ai annahu mamlukun lillahi ta'ala, cewa wannan bawa mamal Allah ya mallake shi, mallaka ce ta Allah madaukaki. Wal ubudiyatul khassa wasfuhu, kuma kebance bauta ko bauta kebantatta wannan kama ce ta Allah madaukaki. Kama qala ta'ala, kama yanda Allah madaukaki yake cewa alaysa Allahu bikafin 'abda, shi yanzu Allah ba shi ne mishin bawan shi ba, Allah shi ne mawadacin bawa, ya isa kowa Allah madaukaki. Fa'ala maratib al-'abd al-ubudiyyah al-khassa, kenan mafi girman martaba ta bawa ita ce bauta da zai wa Allah madaukaki ke bantatta, war risala, kuma da imanin da zai yi da manzancin manzala sallallahu alaihi wasallam. Fa nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akmalul khalq, annabi Muhammad, wanda tsidayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi, shine mafi kamala a kyawun hali. Al khalq, ko kuma abeban halitta, fi hataini sifataini ash-sharifatain, a cikin wannan kamanni guda biyu madaukaka. Shine nami ne, bawa ne, kuma manzo ne. Na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi kamala ta abiban halitta a cikin wannan sifa guda biyu. Sifa ta bawa ce, bawa ne, sannan sifa kuma ta manzo ne. Wa amma rububiyyatul wal uluhiyya, game da ubangijintaka da allantaka fa huma haqqullahi ta'ala to wannan kuma haƙƙi ne na Allah madaukaki la yushariquhu fi shay'in minha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ba wanda yake tarayya da Allah madaukaki a cikin wannan allantaka da ubangijintaka ba wanda yake tarayya da shi ko da wani mala'ika ne mu kusanci ko kuma wani annabi abin aikowa manzo sallallahu alaihi wasallama ba Allah bane ba baya da haƙƙi na bauta baya da haƙƙi na rububiyya haka wani mala'ika ko da jibril alaihi salam ne baya da haƙƙi na bauta baya da haƙƙi na rububiyya wannan haƙƙi ne na Allah madaukaki to dukkan wanda yayi jayayya akan wannan haƙƙi idan iya tunkahun shi ma iya da wannan kamanni guda biyu to yayi tunkahu shi ma Allah ne yayi da'awa Allah ne sai kasance ya zama tagut wanda ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki wa qawluhu abduhu wa rasuluhu fadan shi da yace bawan shi ne kuma manzon shi ne ata bi hataini sifataini wa jama'ahuma daf'an lil ifrat wa tafrid yazo da wannan sifa guda biyu ta bawa ne kuma manzo kuma aka hada su wuri guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada su wuri guda daf'an lil ifrat kore sakati wa tafrid da huce guna da iri na an hada su wuri guda domin kare ya zamanto dan a kore sakaci kuma sannan kuma ka a huce gona da iri qala fa inna kathiran mimman yad'i annahu min ummatihi domin da yawa daga cikin wanda yake kirarin cewa na daga cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afrata fil ghuluwi ya huce gona da iri qawlan wa fi'lan bangare na fadi da aiki fada da aiki wa farata kuma yayi sakaci bi tarki mutaba'atihi da barin yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya mun gane ko kina wancan ya huce gona da iri wanda zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamanni na Allah ya kai shi matsayin Allah bayan Allah madaukaki ya ce bawan shi ne manzon shi sannan kuma wancan shi kuma inda yayi sakaci wanda Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama saboda akwai koyi shi abin shi sau da kafa shi kuma yayi sakaci a wannan bangare shi yasa aka kawo wannan sifa guda biyu aka gama suri guda wa atamada ala al-ara al-mukhalifa lima jaa bi wannan mutun zai dogaro da wasu ra'ayoyinka wanda suka sabawa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi wa ta'assafa fi ta'wili akhbari kuma yayi ta'assufanci shine mutun ya rike iya ganin gaskiya amma ya kauce mata saboda ba daga wani ta fito ba mun gane ko yayi ta'assufanci yayi kishi wanda ya huce gona da iri a cikin tafsiri ko tafsirin labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so tare zaka ga mutun yazo ya karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amman kuma san rai da cewa wannan tafarki nauni ko da balla kan gaskiya sai bashi wata fassara ba wanda wannan hadisi ya kumsa ba wa ahkamihi da hukumce-hukumcen shi bi sarfiha an madluliha ta bangaren karkata akalarta daga munuhatta wa sadfu anil inqiyadi laha da kauda kai game da jayuwa zuwa ga wannan ma'at ittirahiha tare da cewa an bujuro ta fa inna shahadata anna muhammadan abduhu wa rasuluhu domin shaidawa ko tabbatawa lalle muhammad dan abdullah bawan allah ne manzo ne manzon shi ne taqtadi al-iman bi wannan ya bibiyi imani da wannan ma'ana wa tasdiquhu fi ma akhbara sannan da gaskatar da shi a cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin inan da zaran ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu to dolin ka ne kai imani da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar ta kai imani da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wajibin ka ne tilas ne ka gaskatar da shi a cikin dukkan abin da ya bada labarin nasarari ne ko kuma abin da Allah ya sanar da shi na gaibi wa ta'atuhu fi ma amara da mishi biyayya a cikin abin da ya umarni daidai da yanda mutum zai iya domin hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na umarce ku da shi to ku zo daidai gurgudan iyawanku shekaran je waccan mun ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiyamul layl tahajjud ku me ya karanta baqara ya karanta nisa ya karanta ali imran a raka'a nawa a raka'a guda na iyaka iya kenan sai zamanto abinda zamu iya a cikin wannan wanda ya kokari ya karanta koda rabin baqara ne alhamdulillah aya 100 ya samu alhamdulillah na'am قال وانتهى عما عنه زجر sannan kuma da hanuwa game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar to kuma anan babu kaidi da zaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abu haramun ne to wajibi ne mutum ya bar shi domin kaida ce barin abu mai yiwuwa ne sabanin aikata abu duk abin da aka ce ka bar shi iyayewa ka bar shi sabana aikata shi misali yanzu mutum ne baya da karfi aka ce dau buhu na kilo 100 ya iya ba zai iya ba amma aka ce bari ka dauka iyawa saboda bari ne abu mai sauki ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan bai kawo kaidi ba a cikin barin abin da wama na haitukum anhu fantahu abinda na hane ku game da shi to ku hanu kenan mutumin da yayi sakaci ko bayya ganin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya warwarar da imanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an yu'azzama amru kuma wajibi ne a girmama da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko al'amarin shi amruhu da umarnin shi wa nahyuhu da hanin shi takka daidaita hanin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hanin shi da umarnin wani ko wane ne da hanin shi in ba Allah bane ba wala yuqaddam alaihi qawlu ahadin ka'inan man kan kuma ba a gabatar da fadan wani ko wane ne shi game a gaban fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal waqi'u al-yawma wa qablahu khilafu dhalik sai dai abin waƙin abin da yanayin da muke ciki da yanayin da yake gabatun shi sabanin wannan magana ce saka ga su tare mutane suna fifitar da maganar shehunan su ko malaman su akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wuya zaka ji an ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai dai a ce malam wane ya ce kaza ko kuma shehu wane ya ce kaza kuma bi za a yi ita kuma fadan malam ko shehu ba ta da matsayi inda ba ta karkashin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah duk wanda zai fadu wata fada a cikin addini tushe ne guda biyu alqur'ani da sunnah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am qala fi alqarn al'uyun ya zo a cikin littafin alqarn al'uyun da yace ka'inan قول احد كائدا من كان قال وان لا تعارض بقول احد لان غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطا يكي تشا باب تشن كرو غا فدان وني لان غيره دومن وني شي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطا كسكري حلك ني متين يي كسكري من غاني كو والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى سبحان من زال الله صلى الله عليه وسلم الله يا كاري شي daga kurakurai amma ni ko kai kowane ne na iya kuskure na shi zaman to ba za a gabatar da maganar shi ba akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa umirna bi ta'atihi wa ta'assibi kuma bayan Allah ya umarce mu da mai biyayya da koye mi da shi wa tawa'adna ala tarki ta'atihi kuma ya galgade mu da narkon azaba a bisa bariwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kalkashin fadar shi da yace wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ba bai halitta ba ga wani mu'mini ko mu'mina idan Allah madaukaki da manzon shi suka yi hukuncin a cikin wani al'amari ya kasance musu zabi daga al'amuransu nan da zara Allah ya ce kaza ayi kaza ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aikata kaza to shikenan babu zancen mutun ya kawo ra'ayin shi ko ra'ayin wani malamin shi al-aya wa qala falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim mutun yayi takatsantsa yayi hattara ko wa'anda suke sabawa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai hattara kawata musiba ta same su ko kuma fitina mama ahmad ya fassara da ma'anar fitina anan karkatar zuciya daga imani mutun ya zaman to kafiri aw yusibuhum adhabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta same su kenan sakamako na sabawa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine tsoron halaka kuma tsoron azaba Allah zai azabtar da mutum qala al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala imam ahmad wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ke cewa atadri mal fitna ka san me cece wannan fitina qala ash-shirk yace ma'anar ta shirka anan nan kan mutum ya zaman to mushriki tabbata kuma domin idan ya fifitar da maganar wani ko tashi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta Allah ya zamanto shi ma iya da matsayi na Allah ko na manzo sallallahu alaihi wasallam la'allahu idza radda ba'd qawlihi sallallahu alaihi wasallama domin mutum mai yuwa idan ya maida wani bangaren maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayf fayahlik sai zamanto wani nau'i na karkata ta abku a cikin zuciyar shi sai ya halaka wa kad waqa'a at-tafriitu fi al-mutaba'a wa tarkiha wa taqdima aqwali man yajuz 'alayhim al-khata kuma tabbat sakati ko huce gona da iri ya sakati a cikin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya abku barin hakanan da barin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gabatar da maganganun wanda ya halitta mai waye kuskure amsa fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la siyama min alulama kama la yakhfa musamman ma daga malamai kuma abinda ya zamanto baya koyuwa na'am can da yace wal waqi'ul yawm wa qabluhu khilaf zalika wallahu almusta'an kaje Allah shine abin neman to abin neman taimako وروى الدارمي في مسنده امام الدارمي يروي تو حديثي daga a cikin musnad kinshi an abdullahi bin salam radiyallahu anhu daga abdullahi dan salam wanda yadda Allah ta kar tabbata gare shi annahu kana yaqulu ya kasance iya cewa inna la najidu sifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi mu muna samun kaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hidharan lil mu'minin anta abdi wa rasuli samaituhu mutawakkil laysa fadhin wala ghaliz wala sakhabin bil aswab wala yajzi bis sayyi'ati mithlaha walakin ya'fu wa yatajawaz lan aqbidahu hatta yuqim al millata al muta'awwija بأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأن عبد الله بن سلام أصلش بيهودين يا مسلمتا يقول مومنا سامو أتكين التوراة wannan kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lalle mu mun aiko ka mai shaida abu sa ayyukan sahabbanka ko mu'minai wa mubashiran mai musu albushr da aljanna idan suka bi ubangijin su wa nadhiran mai musu galgadi da wuta idan suka sabawa ubangijin su hirzan lil ummiyin wanda ya zamanto kamar kangiya ne ga ummiyin wanda ba su iya rubutu da karatu ba anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma manzo na ne samaitukal mutawakkil na sanya ma suna abin mai dogaro mutawakkil laysa bi fadhlin ba mutun ne mai tsaurin zuciya ba wala galiz ba mutun ne mai tsauri ba wala sakhab bil aswaq ba mutun ne ba wanda yake kururuwa yake ihuce a cikin kasuwanni wala yujzi bis sayyi'ati mislaha baya sakautawa mumuna abda kamanci shi ne idan ka munanawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai kyautata ma walakin ya'fu wa yatajawaz sai dai iya rangume ne iya kauda kai da abinda aka mishi lan aqbidahu hatta yuqima al-milla bazan rasar da shi ba in kashe shi har sai ya tsaida al-milla addini al-muta'awwija wadda ta zaman to karkatatta bi an yashhada an la ilaha illallah sina cewa ya shaida ya tabbata lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah yaftahu biha a'yunan umya wanda da wannan kalma ce da wannan shaida ce zai bude idanu wanda suka zaman to makahi wa adhanan summa ya bude kunnuwan da suka zaman to kurame wa quluban ghulfa ya bude zukatan da suka zaman to rahu wanda ba sa gane gaskiya kina wannan a cikin at-taura kamannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo kamar yanda Abdullah ibn Salam ya fadi qala ata bin yasar ata dan yasar wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi qala wa akhbarani abu waqid al-laythi abu waqid al-laythi ya bani labari annahu sami'a ka'ban yaqulu yace ya ji ka'b ka'b al-ahbar shi ma bai hudi ne wanda ya musulunta ya kulu misla ma kala ibn salam ya fadin kwatamcin abinda ibn salam ya fadi qawluhu wa anna isa abduhu wa rasulu ay khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu allah fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace sannan kuma mutun yayi imani da cewa lalle isa dan maryam bawan allah ne kuma manzon shi ne ay khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara sabanin abinda krista suke kudirewa annahu allah suna cewa allah ne aw ibnullah ko kuma su ce dan allah ne aw salisu salata ko kuma dayan allah uku ne suna nihin allah allah ne isa allah ne maryam ma allah ce ta'ala allah amma yaqulun allah ya daukaka daga abinda suke fadi uluwan kabira daukaka wanda ta zama to mai girma mattakhaza Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah Allah madaukaki bai taba ba rukan wani da wama kana ma'ahu min ilah kuma babu wani Allah wanda ke tare da Allah madaukaki fala budda an yashhada anna Isa abdullahi wa rasulu dole ne bawa mu'mini ya tabbata ya shaida lalle Isa dan bawan Allah ne kuma manzon shi ne ana malan yayi dogon ta'aliki qurratul uyun qala fi qurratul uyun yazo a cikin qurratul uyun fihi bayanul haqq alladhi yajibu i'tiqaduhu kama fil ayatil muhakkamat a cikin shi akwai wannan magana akwai bayanin gaskiya wanda wajibi ne tilas ne a kudirce shi kamar yanda yazo a cikin ayoyi wanda ba shahuhu ba wama fiha min radd min ar-rad ala kuffar an-nasara da abun da yazo cikin wannan ayoyi na mai da murtani abusa kafiran krista wahum salatu tawaif su kuma guma ne ko kuma tawaga ce guda uku ko kungiyoyi ne guda uku ta'ifatun qalu wata kungiya tace inna isa huwa allah suka ce ai isa shine allah ma da kanshi kuma haka muke jin yanzu su waki haka zaka yi kajin mutun iya cewa wani shi wa allah shine karara kuma yanda kirista wasu suke cewa isa da allah wa ta'ifatun taqul wasu kuma suna cewa ibnullah suna cewa ai dan Allah ne ba Allah bane ba dan Allah ne wa ta'ifatun qalu wasu kuma bangare suka ce salisu salatatin ai dayan Allah ne uku ya'nuna isa wa ummuhu suna nihin isa alayhi salam da mahaifiyarsa maryam fa bayyana Allah ta'ala fi kitabihi al-haq sai Allah madaukaki yayi bayanin gaskiya a cikin littafin shi wa abtala al-batil kuma lalata abin da ya zamanto lalatacce ne ƙarya ne faqala ya ahlal kitab ya kuma abuta littahi la taglu fi dinikum kada ku huce gona da iri a cikin addininku kada ku yi gulu wala taqulu ala allahi illa alhaq kuma kada ku faɗi wata magana game da Allah sai gaskiya innamal masih isa ibn maryam rasulullah kusani wa isa dan maryam kawai manzo ne na Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalmar shi ce wahayin shi ne wanda ya je washe zuwa maryam alaihi salam wa ruhun min kuma wahayi ne hallau daga Allah madaukaki fa aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzon shi wala taqulu salatatun kada ku ce Allah guda uku ne intahu khairan lakum ku bar wannan magana shine mafi alkhairi a gare ku innama allahu ilahun wahid ku sani cewa allah shine ubangiji ko allah wanda ya zamanto na gaskiya shi ɗaya ne wanda ya cancanci abota mishi shi ɗaya ne subhana ya tsarkaka an yakuna lahu walad ya zamanto allah iya da ɗa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard dukkan abin da ke cikin samai da ƙasai na Allah ne wa kafa billahi wakila kuma ya isa madogari ga Allah madaukaki ko kuma kace Allah shine madogari wanda ya zamanto isasse wal ayatu ba'daha kuma da ayoyi wanda suka zo bayan wannan ayoyi wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih isa ibn maryam tabbat wa'anda suka ce Isa dan Maryam shine Allah to tabbat sun kafirta fi mawadi'in kathir fi mawadi'in min surati al-ma'ida a cikin wurare da yawa daga cikin surati al-ma'ida wa akhbara ta'ala amma qalahu al-masih alayhi salam kuma Allah madaukake ba da labari gaba da abinda shi Isa dan Maryam shi da kanshi ya fadi wa huwa fil mahad al-hali iya cikin wannan zane na jarin daka wa shunguda karama ta jariri na'am qala fala budda an yashhada anna isa abduhu abdullahi wa rasuluhu ala ilmin absa ilmi ba da jahilci ba wa yaqinin da tabbatawa ba tare da shakku ba bi annahu mamlukun lillah cewa bawa ne na Allah khalaqahu min untha bila zakarin wanda Allah madaukake shi ya halicce shi da mace daga mace ba tare da namiji ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukake yake cewa inna mathala isa inda Allah kamathali adam kwatamcin halitta isa alayhi salam wajen Allah madaukake kwatamcin halitta adam ne alayhi salam khalaqahu min turab ya halicce adam alayhi salam daga kasa turbaya kuma qala lahu kun fayakun sanna Allah ya ce wa adam kasance mutum kuma ya kasance balaysa rabban wala ilaha kina isa bai kasance ba ubangiji kuma bai kasance Allah ba subhanallah amma yushrikun Allah ya tsarkaka daga abinda suke tara bauta Allah da wannan Allah qala ta'ala Allah madaukaki yace ba sharati ilai sai tainuni yazuwa isa alaihi salam qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya maryam tayaya zamuwa jaririn da yake alullubat da zane mu mushi magana qala inni abdullah Maryam bata yi magana ba domin ta ce inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya nan sai yace qala inni abdullah ni bawa ne na Allah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya Allah ya bani littahi shine injil wa ja'alani nabiyya kuma ya sanya na annabi ne daga cikin annabobin shi wa qala lan yastankifa almasih an yakuna abdan lillah ba yanda za a yi Isa alayhi salam yayi girman kai kasancewa shi bawa ne na Allah madaukaki walal mala'ikatu almuqarrabun haka nan su ma mala'iku mukusantan Allah ba za su yi girman kai ba a kasancewa su bayi ne na Allah wa man yastankifu an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a wanda kuma yayi girman kai ga bautawa ubangijin shi hallau ya toge yayi girman kai to da sannu Allah madaukaki zai tattara su ya zuwa gare shi gaba daya gare shi gaba daya na'am wa yashhadu almu'min aidan bi butlani qawli a'da'ihi hallau wajibi ne ga mu'mini ya tabbata ya shaida da lalacewar maganar miƙiyan Allah shine alyahud sune yahudawa suka ce innahu waladun baghi haka yahudawa suka zargi Isa alayhi salam suka ce ai dan zina ne dan muzinaciya ne shi yasa yahudanci da krista yanda yahudawa suke kyamal musulunci haka suke kyamal kristanci amma sai dai kuma in za a yaki musulmi to sun iya hada kai kamar uwa ɗaya uba ɗaya suka zarge shi da zina suka zargi mahaifiyar shi da zina la'anahumullah Allah ya la'ance su fala yasuhu islamu ahadin musulumcin daya bayya inganta ya kyautata hatta ya tabarra'a min qawli ta'ifatayn har sai yayi watsi ya barranta daga maganar wannan bangarori guda biyu jami'an gaba ɗayan su fi Isa alayhi salam a cikin Isa alayhi salam wa ya'taqidu ma qala Allah ta'ala fi kuma dole ne wajibin shi ne ya kudire abinda Allah madaukaki ya fadi a game da shi annahu abdullah wa rasulu cewa bayan bawan Allah ne kuma manzon shi ne ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba mu tashi akan wa kalimatuhu innama summiya isa kalimatullah saboda lokaci yayi abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Thank you.